الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 11 ga watan Al-Muharram shekara ta 1440 daidai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi inda tambayoyi suna iya gabata barko ta'ala darasi da ya gabata muna da cikin kitabu shahadat kuma muna cikin wato babi na 15 babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mata junansu da ke adalta juna ma'ana hukuncin mace ta fada ta ce wance mutuniyar ƙwarai ce shi ne kamar yadda muna cikin hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da aka yi mata kazafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga saman bakwai ya wanke Aisha kamar yadda ya kissanta mana a cikin suratul Nur shi ne bayan lokacin da Aisha Allah ya kara mata yadda tana ba da labarin bayan an dawo gida Madina labari na wannan kazafi da aka mata ya yaɗu kudu da arewa gabas da yamma ko ina ita bata san abin da ke gudana domin a lokacin da aka dawo ta kwanta rashin lafiya har aka kai lokacin da ummu misqa uwar misqa ta ba Aisha labarin cewa ke bata san ba abin da yake wakana a birnin Madina to bayan haka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta nemi cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shawarci wasu jama'a daga cikin sahabbansa makusantansa game da wannan al'amari na Aisha da ake faɗa dangane da Aisha, wanda suka ba shi iya shawara kamar yadda ya shawarci Aliyu ɗan Abi Talib, wanda kafin shi ya shawarci wato Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid, Allah ya ƙara masa yadda, yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa: ya Rasulullahi, ahlak, ci gaba da riƙe iyalinka, ma'ana Aisha. Shi ne ya ce: wala na'lamu wallahi illa khaira, game da Aisha wa mu san komai in banda alkhairi. Wani abu dai wanda za mu iya aibanta ta da shi, ya ce: wallahi ni dai ban sani ba. A lokacin nan ya shawarci Aliyu ɗan Abi Talib. Aliyu, Allah ya ƙara masa yadda, sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce: lam yubayyikillahu alaik, ya ce: ya Rasulullahi, Allah bai jefa ka cikin hukunci ba. Wannisa'u siwaha kathir, ya ce: mata suna da yawa banda Aisha. Ya ce: amma ina baka shawara, wasalil jariyata tasluk, ka tambayi wannan kuyanga wadda take tare da Aisha, ita ce Barira, za ta baka gaskiyar labari, za ta baka hakikanin labari dangane da Aisha. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Barira, ya ce mata: ya Barira, hal ra'aiti shay'an, hal ra'aiti fiha shay'an yaribuk, shin wai ko kin taɓa ganin ko kin ga wani abu dangane da Aisha wanda zai iya baki shakka game da al'amarinta? Maza Allah yake bincikar Barira, cewa shin wai ko ta taɓa ganin wani abu wanda zai bata shakka, wanda za ta iya tuhumar Aisha da shi? Barira, Allah ya ƙara mata yadda, ta ce: la wallazi ba'athaka bil haqqi, ta ce: a'a, rantsuwa nake da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya. Ta ce: ya Rasulullahi, in ra'aitu minha amran aghmisuhu alaiha qabu akthar min annaha jariyatun hadithatu sini tanamu anil ajin fata'ati dajinu fata'akulu, ta ce: in har ma na ga wani al'amari wanda zan iya aibanta Aisha, Allah ya ƙara mata yadda da shi, ta ce: bai wuce ba kawai cewa ita Aisha yarinya ce ƙarama mai ƙarancin shekaru, takan yi bacci ta bar dawo, in ta dama kaji su zo su ci, shi ne kawai. Ta ce: in ma zan iya aibanta ta da wani abu, to wannan shi, yarinya ce ƙarama wadda ba ta yi da shiga hayyacinta ba, takan dama gari wanda ake kurasa, sai ta bar shi kaji su zo su ci. Ta ce: in ma akwai abin da zan iya aibanta ta da wannan shi. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu tabbacin cewa Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, abin nan da ake tuhumar ta da shi ko fitatta ce, akan waɗannan dalilai, tunda ya binciki waɗanda suke tare da ita, sun tabbatar masa da cewa hakikanin al'amari mace ce wadda babu wani abu da za a iya tuhumar ta da shi. Shi ne kamar yadda bayani ya gabata, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tun daga ran nan manzon Allah sai ya tashi ya tsaya a cikin sahabbansa, yake cewa ya nemi wane ne zai karɓi hamzarinsa game da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, shugaban munafikai. Shi ne manzon Allah ya tashi yana neman uzuri, cewa jama'a su karɓi hamzarinsa, duk abin da ya aiwatar da wannan mutumin to ya cancanta, kenan kar a zarge shi, ma'ana kenan kar a zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya aikata da wannan mutumin. Shi ne yake cewa: faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min yawmihi fasta'adhara min abdullahi ibn ubayy ibn salul, tun a ran nan da Barira ta gaya masa hakikanin gaskiya game da al'amarin Aisha, maza Allah ya tsaya cikin jama'a sai yake neman wa zai karbi hamzarinsa game da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Shi ne ta ce: faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ya'dhiruni min rajulin balaga abahu fi ahli, manzon Allah ya ce wane ne zai karbi hamzari na ya ku jama'a game da mutumin da cutarwarsa ta ketare ni ta isa ga iyali yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cutarwa wanda ta kai gaya kuma cutarwar har ta ketare kanshi ta isa ga iyalinsa tunda shine ya ma Aisha kazafi shine wanda ya ciro wannan magana a farko sai ya ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rantsuwa nake da ubangiji na dangane da iyali na Aisha ban san komai in banda alkhairi ba ban san komai game da ita in ba alkhairi ba sai ya ce wa qad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira manzon Allah ya ce hakika sun ambata wani namiji wannan namiji manzon Allah ya ce ban san wani abu gare shi in ba alkhairi ba wanda suke masa kazafin cewa wanda suke ma Aisha kazafi game da shi shine Safwan wato Ibnu Mu'abbad shi ne manzon Allah ya ce wa qad zakaru rajulan masu irin wannan magana ya ce sun ambata wani namiji ma alimtu alaihi illa khaira manzon Allah ya ce wannan mutum ban san komai akan sa in banda alkhairi ba wama kana yadkhulu ala ahli illa mai manzon Allah ya ce wannan mutum fa bai zamanto ba yana shiga gun iyali na sai tare da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shiga sai tare da shi kuma shine wai ake tuhumar shi game da Aisha a lokacin nan faqama sa'ad ibn mu'ab Allah ya kara masa yadda wanda shugabani na kabila ta khazraj faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah wallahi ana a'adhibuka minhu yace ya manzon Allah rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni wannan mutumin da yake tuhumar iyalinka da aikin alfasha yace ya rasulullah ni zan karbi hamzarinka game da shi in kana mina la ausi an gane ko shi sa'ad ibn mu'adh shugaba ne na kabilar aus shi ne yace in kana mina la ausi in har ya kasance daga cikin kabilar mu kabila ta aus yace ya rasulullah da rabna unuka yace kai tsaye za mu sare masa wuya in har kenan namu ne da gida kan kabilar mu yace to kai tsaye za mu sare masa wuya yace wa in kana min ikwani na min al-khazraj in ko ya kasance daga cikin yan uwan mu kabila ta khazraj da mun su ne manyan kabilu biyu na birnin madina al-aws da al-khazraj amartana wa fa'alna fihi amrak yace ka umarce mu da wani abu cewa mu aikata game da shi yace to kai tsaye za mu yi duk abin da kace mu yi da shi to za mu yi in dai ba daga cikin mu ba yake in dai daga kabila ta khazraj yake to iya abin da kace mu yi game da shi yace haka za mu yi kenan in yana cikin kabilar su za su dau hukunci da hannunsu hukuncin da za su yi masa kawai za su sare masa wuya tuntuni shi wannan Sa'ad ibn Mu'adh ya zartar da hukunci in ko baya daga cikin su kenan yana daga cikin yan uwan su kabila ta khazraj to hukunci na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da yace ayi to haka za su aikata ga wannan shi a lokacin nan faqama Sa'ad ibn Ubada Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda wa huwa sayyidul khazraj shine shugaba na kabila ta khazraj wa kana qabla dhalika rajulan salihan Aisha tace kafin wannan al'amari ya wakana tace Sa'ad ibn Ubada mutumin kwarai ne walakin ihtamalathu al-haliya tace sai dai wato jiji da kai da nuna isa wato irin nasu na jahiliya wato sai ya kai shi faqala sai ya ce kazabta la amrullah ya faɗa ga Sa'ad ibn Mu'adh ya ce kariya kake rantsuwa nake da Allah wallahi la taqtuluhu wa la taqdiru alai ala zalik yace wallahi ba za ka kashe shi ba kuma ba ka da iko akan haka irin kamar misali hamiya ce ta su ta jahiliya, kamar misali ga gaskiya a fili, to amma saboda jiji da kai da wani abu sai mutum ya rintse ido ya take wannan gaskiya, shine tace walakin hitamalatul hamiya, tace sai dai jiji da kai irin na jahiliya ya dauke shi ya kai shi ya fada ga Sa'd ibn Mu'adh yana mai maida masa martani yace kazabta la amrullahi rantsuwa nake da Allah kariya kake wallahi la taqtuluhu yace ba za ka kashe shi wala taqdiru ala zalik kuma baka da iko akan haka faqama Usayd ibn al-Hudayr Usayd ibn al-Hudayr Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miki faqala sai yace kazabta la amrullahi yace kai ma Sa'd ibn Ubada yace wallahi kariya kake wa rasulullahi shine yace yace kariya kake yace kazamta da amrullahi yace kariya kake rantsuwa nake da Allah wallahi lanaqtulannahu yace wallahi kashe shi zamu in dai manzon Allah yace mu kashe shi to kashe shi zamu yace masa fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin lalle kai munafiki ne kuma kana jayayya kana ba da kariya a madadin munafikai yaya mutumin da zai tuhunci matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan alfasha kuma ka tashi kana ba shi kariya shine yace fa innaka munafiqun yace lalle kai munafiki ne tujadilu anil munafiqina kana jayayya a madadin munafikai kana ba su kariya ka zama lauyan su miza'ai Aisha tace fasarar hayyani ala aus wala khazra hatta hammu tace waɗannan kabilu guda biyu al aus wala khazra wato sai suka tada hayaniya anan gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma sun kusa wato su cinku da juna yaki ya kunu tsakaninsu shine tace hatta hammu har suka himmantu game da yakar juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala minbar a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbarinsa fanzala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauko fa khaffabahum hatta sakatu wa sakat manzon Allah ya ringa lallashin su yana kwantar da hankalinsu har aka kai lokacin da suka kyale shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja bakinsa ya kyale shine Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wa bakaitu yaumi la yarqu li damun tace dai kuka tsawon yini na tace hawaye tace baya tsayawa game da idanu hawaye kawai zubaye tsawon yini guda tace wala aktahilu bi nawmi tace kuma maganar bacci ma bata mata so ba wala aktahilu bi nawmi tace bacci ko kimtawa fa asbaha indi abawaya tace mahaifana suka wayi gari abuna wa kad bakaitu lailati wa yawma tace nayi kuka tsawon dare da yini hatta azunna anna albukaa faliqun kabadi tace har nayi zaton cewa kuka zai wato fasa zai tsaga hantata saboda tsabar kukan da take har ta yi tsoron cewa wannan kuka da take karaje ya halaka da ita ya tsaga hantarta qalat sai ta ce fa baina kuma jalisani indi yayin da mahaifana suke zauna abuna wa ana abki tace ina rusa kuka idasta abana timra'atu min al-ansar sai ga wata mata daga cikin wato idista da natimra'atu min al-ansar tace sai ga wata mata daga cikin mutanen Madina wato ta nemi izinin shigowa gona fa azintu laha Aisha tace na ba ta izini da ta shigo kwaje da santabi kimai sai ta zauna ita ma tana kuka tare da ni wata mata daga cikin matan Madina ta zo nan gidan su Aisha Allah ya kara mata yadda wato ta nemi a ba ta izinin shigowa ta shigo da ta shigo shine wato sai ta zauna ita ma da ta ga Aisha kawarta tana kuka ita ma sai ta take ta yi kuka wa baina na hannu kazali ta ce yayin da muke cikin haka muna ta kuka mahaifana suna zauna a gona ta ce idan dakkala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo fajalasa manzon Allah ya zauna ta ce walam yajlis indi min yawmi kila fi yama kila qabla tun ranar da aka faɗi abinda aka faɗa gabanin haka tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zama a Abuna kusan tsawon wata guda kawai in ya shigo iya kawai abinda yake faɗa sai ya ce yaya marar lafiya da jiki a bashi amsar cewa da sauki manzon Allah sai ya fita amma ya zauna tun ran da aka faɗi wannan faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zama inji Aisha a cikin daki shine tace fajalasa ya zauna walam yajlis indi bai taba zama a gona min yawmi kila fi yama kila qawla tun ranar da aka faɗa abinda aka faɗa game da ni gabanin haka wa qad makatha shahran la yuha ilayhi fi sha'ni shay tace ya zauna tsawon wata guda daidai da wani abu ba a yi masa wahayi game da al'amarin nan ba abinda aka yi masa wahayi tsawon wata guda ubangiji ta'ala ya tsaye da saukar da wahayi ga manzansa game da al'amarin Aisha an gane ko kenan ana masa wani wahayi game da wani al'amari daban amma game da al'amarin Aisha to tsawon wata guda ba a yi masa wahayi komai ba qalat sai take cewa fata shahada kai tsaye kawai sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana yabo ga ubangiji subhanahu wataala shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wanda ake kiranta khutbatul haja wanda ana gabatar da ita akan duk wani al'amari mai muhimmanci ko zama kuka yi za ku tattauna akan wani al'amari to abin da ya dace shugaban taro ya bude taro da wannan yabo ga ubangiji subhanahu wataala wanda shi wannan yabo ya kunshi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi ba a yi addu'a ba ake cewa wannan addu'a eh wannan ita ce khutbatul haja in za a yi wani zama mai muhimmanci ko zaka gabatar da wani zance mai muhimmanci to ake gabatar da ita manzon Allah ya yi wannan yabo ga ubangijinsa sannan sai ya ce ya Aisha ya ke Aisha fa innahu balagani anki kaza wa kaza lalle wato al'amari kaza da kaza wato ya cin mun a madadin ki an ce kin yi kaza dan haka wannan yana nuna mana duk wani al'amari a wanda ya dace aiki naya shine yace fa innahu balagani anki kaza wa kaza labari ya cin mun da cewa kin yi kaza fa in kunti bari'atan manzo Allah yace in har kin kasance kubutacciya fa sa yubari'ukillahu yace da sannan Allah zai kubutar da ki lalle in har ke kubutatta ce game da wannan al'amari da ake tuhumar ki yace fa sa yubari'ukillahu yace da sannan Allah zai kubutar da ki yace wa in kunti almamti bi zambi in ku kin san kin tabbata kin yi laifi wannan abin da ake faɗa kin aikata yace to fastaghfirillah ki roki gafara ta ubangijinki wa tubi ilaihi ki tuba zuwa gare shi sai yace fa innal abda lalle shi bawa idza atarafa bi zambihi idan yayi furuci game da laifinsa ya tabbatar da cewa yayi kuma taballahu alaihi inda ya tuba to Allah zai karbi tubarsa iya abinda ba a so kai laifi kuma kai musu kai gardama ka hau dokin naki ka nuna cewa ba kai ba to wannan laifi ne in ka san kai laifi ka tabbata cewa kai laifi ka roki gafara ta ubangijinka kai sai ubangiji ta'ala zai karbi tubanka ba ma a shari'ar Allah ba hatta a wannan shari'a ta shaydani idan mutun ya tabbatar da cewa yayi laifi suka ce to yana da rangwame kashi 50 a cikin dare duk laifin da kai in dai kai furci to kana da wani kaso na rangwame shine suke cewa wai baka ba shari'a wahala ba to dan haka shine ai idan muka koma a cikin sayyidul istighfar wanda a cikin ta kana tabbatar da cewa fa kai mai laifi kamar yadda yake cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ash-shahid wa abu'u bi dhanbi ya Allah ina tabbatar maka cewa ni mai laifi kuma ga annabi adam alaihi salam da yayi laifi furuci yayi tabbatar da cewa yayi laifi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kai zai ubangiji ta'ala yace ya karbi tubansa haka annabi yunus alaihi salam wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka annabi Musa alaihi salam yake cewa qala rabbi inni qataltu nafsan yace faghfirli faghfara la innahu huwal ghafurur rahim yace ya Allah nayi kisan kai ya Allah ka gafarta mu kai sai Allah yace ya gafarta masa to shine anan manzon Allah yake tabbatar mata yace fa innal abda yace lalle fa shi bawa idza atarafa bi dhanbihi in har yayi kudici ya tabbatar da cewa yayi laifi kuma taba sannan ya tuba taballahu alaihi Allah zai karbi tubansa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maqalatahu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama wannan fada ta shi inji Aisha Allah ya dade ita tace qala sadami tace hawaye na kawai sai ya kafe tace hatta ma uhisu min mukaffara tace dare da dugo dai na hawaye tace bana ji yana diga daga idanu da ya faɗi wannan magana ya gama wannan zance tace wallahi kawai sai naji hawaye na ya kafe hatta ma uhisu min mukaffara tace dare da dugo dai na hawaye tace bana ji yana diga daga idanu wa qultu li abi sai na faɗa ga mahaifina Abubakar Allah ya yarda da shi nace masa ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa a madadina ba shi amsar wannan tambaya ta shi dai kana sai Abubakar Allah ya dade shi yace wallahi la adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace rantsuwa nake da Allah wallahi ni ban san ba wani zan fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace fa qultu li ummi sai na faɗa ga mahaifiyata nace mata ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma qala ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa a madadina game da abin da ya faɗa na wannan tambaya qalat sai mahaifiyata tace wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace wallahi ni ma ban san ba wace amsa zan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce masa zan yi kinyi ko kuma in ce baki ba ban san abin da zan faɗa ba qalat aisha Allah ya yarda da ita sai ta ce wa ana jariyatun hadithatu sin tace ni ko yarinya ce karama mai karancin shekaru la aqra'u katira min alquran tace ban haddace ba wani abu mai yawa daga cikin alqurani dan abin da na haddace bai taka karaya kariya ba wa qultu sinaci inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tu ma yatahaddathu bihi an-nas nace wallahi ya ku jama'a tabbas kun yi sani game da abinda mutane suke bada labari kun ji na tuhumata da suke game da aikin alfasha wa waqara fi anfusikum kuma wannan abu ya tabbata a cikin zukatan ku sadaqatun bihi kun gaskata cewa nayi tace to wa in qultu lakum inni bari'a in har na ce muku ni ku fitacciya ce ban yi ba wallahu ya'lamu anni bari'atu kuma alhadi Allah ya san da cewa ni ku fitacciya ce game da abin da ake tuhuma ta tace la tusaddiquna ni bizali ku ba za ku gaskata ni ba kun ji labarin irin tuhumar da ake yi kuma wannan abu ya zauna a cikin zukatan ku kun yarda kun amince kun gaskata tace to in har na ce muku ni ku fitattace ban yi ba alhali Allah da ya halice ni ya san ni ku fitattace tace ba za ku gaskata ni ba tace wala inni itaraftu lakum bi amri wallahu ya'lamu anni bari'atu la tusaddiquni tace in har nayi kurci na tabbata cewa na aikata wannan aiki kuma Allah ya san ni ku fitattace ban yi ba tace lalle ne za ku gaskata ni ku ce eh haka ne na aika tace to wallahi ma ajidu li walakum mathalan illa aba yusufa id qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun tace wallahi ni dai ba ni da wani misali da zan iya sanyawa tsakani na da ku tace kawai illa misali na mahaifin annabi yusuf alaihi salam shine annabi aku lokacin da aka zo aka fada masa na cewa wani naman daji ya cinye annabi yusuf shine yake cewa fa sabrun jamil da suke cewa kyalkeci ya cinye shi duk da cewa suna cewa kura amma alhali ba kura ba shi aka ce duk wato shine kyalkeci kyalkeci fa sabrun jamil yace daukan hakuri wanda yake an gane ko daukan hakuri shine abu mai kyau yin hakuri shine abu mai kyau sai ce wallahu almusta'an ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako akan abin da kuke siffantawa abin da kuke fada yace kawai iya abin da zan fada kawai kenan wannan dai duka bayani ya gabata kenan nan ne zamu tashi take cewa thumma tahawwaltu ala firashi Aisha tace kawai sai na juya akan shimfidata da juya kai na juya kai akan shimfida na koma na kwanta wa ana arju an yubri'ani Allah tace ina fatan Allah ya kubutar da ni Allah ya turo sako sakon da yake wanke ni game da abin da ake tuhuma ta wanda wannan yana nuna mana duk lokacin da bawa ya samu kansa a cikin irin wannan kunci da abin da ya kama da haka to bashi da wata mafaka makoma illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala duk lokacin da ake tuhumar ka da wani laifi wanda ka tabbata kai baka yi ba kuma in ka ce baka yi ba ba yadda ba za a yi kuma in ka ce kai a ce haka ne to kawai iya abin da zaka yi ka koma zuwa ga Ubangijinka kai ta roƙonsa kan cewa Allah ya bayyanar da gaskiya game da wannan al'amari shine tace thumma tahawwaltu ala firashi tace sai na juya akan shimfidata na koma na kwanta wa ana arju an yubri'ani Allah tace ina fatan Allah ya kubutar da ni game da abin da ake tuhuma ta da shi tace walakin wallahi ma zanantu an yunzila fi sha'ani wahaya tace sai dai tace rantsuwa nake muku da Ubangiji na tace wallahi ni bana zaton cewa Allah zai saukar da wani wahayi game da al'amarina ina ga matsayina bai kai ba sai an turo wani sako tace dai ina fatan Allah ya kubutar da ni amma ni bana zaton cewa Allah zai saukar da wani sako daga saman bakwai game da al'amarina shine tace walakin wallahi tace sai dai rantsuwa nake da Allah ma zanantu tace bana zaton an yunzila fi sha'ani wahaya Allah zai turo zai saukar da wani sako daga saman bakwai game da al'amarina wala ana ahdaru fi nafsi min an yatakallama bil qur'ani fi amri tace wallahi ni alaina ina ga kankanta ta da rashin kai matsayin cewa alqur'ani yayi magana game da al'amarina ina ga matsayina bai kai ba shine tace wala ana ahdaru fi nafsi tace wallahi ni ina ga kankanta da rashin wani matsayi a cikin zuciyata min an yatakallama bil qur'ani fi amri cewa alqur'ani zai yi zance game da al'amari na cewa Allah ya turo wani sako game da cewa abinda ake tuhuma ta da shi ko fitatta shi tace ina ganin ban kai wannan matsayi ba to dan haka shi mu'mini dama wannan shine dabi'ar shi duk matsayin da yake yana ganin cewa shi kasa yake shine koma baya baya ganin cewa ya kai wani matsayi a kullun shi mu'mini a cikin tunanin shi da zuciyar shi yana ganin cewa shi ba kowa ba kaga fa a matsayin ta na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a matsayinta na diya ta Prime Minister manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar, amma tana ganin cewa matsayinta bai kai ba a ce Al-Qur'ani ya sauka game da wani al'amari da ya faru gare ta. Tace walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bin nawmi ru'yatu barliuni. Tace sai dai kawai ina fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bacci yayi mafarki mafarkin da zai kubutar da ni. To shi ma mafarkin annabawa dai wahayi, wahayi ne Allah yake musu, amma dai a ce Al-Qur'ani ya sauka gaya ana karantawa game da al'amari na. Tace ba na zaton haka, tana ina ganin matsayina bai kai ba, kawai iya dai abinda nake fata Allah ya nuna ma manzansa wani mafarki mafarkin da zai kubutar da ni, shine kawai iya. Tace abinda nake fata, tace walakin ni kuntu arju, tace sanadi na kasance ina fata an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nawmi ru'yatu barliuni, yayi mafarki mafarkin da zai kubutar da ni. Tace fa wallahi ma rama majlisahu wala kharaja ahadun min ahli albayti hatta unzila alayhi alwahy. Tace rantsuwa nake muku da Allah. Tace wannan mazauni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya shigo cikin ɗakin da nake. Tace wallahi bai gushi ma abu mazaunin sa. Wala kharaja ahadun min ahli albayti, jama'ar da suke cikin wannan ɗaki a wannan lokaci. Tace wallahi babu didi da mutum ɗaya da ya fita hatta unzila alayhi alwahy. Sai ga ya an saukar masa da wahayi daga saman babban. Fa akhadahu ma ya akhuzuhu min alburha, abin da yake kama shi na tsanani idan wahayi na sauka kai tsaye kawai sai muka ga ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda in wahayi na sauka gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sa takan canza fuskarsa ta takura, sai ya ringa shunkuri irin shunkuri kamar an makure wato dan taguwa. Yanda ka san an makure dan raƙun yana shunkuri, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan wahayi na sauka gare shi, kamar yanda ya Ibn Umayya Allah ya kara masa yadda, kamar yanda hadisi ya gabata yake faɗa ga Umar yake cewa da Allah so nake kawai in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya yanayinsa yake kasancewa idan wahayi na sauka. Aka yi dace ko ana cikin tafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ya da zango wahayi na sauka, manzon Allah ya takura wahayi wannan yana shunkuri a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda ya kirawo ya Ibn Umayya ya ce zo ka ga cigiyar da kake nema ga ta samu. Wanda ya gabata tun a cikin kitabu Badi'il Wahayi farkon wannan littafi, Aisha take cewa wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi na sauka gare shi a cikin yini wanda yake mai tsananin sanyi. Tace amma take cewa wato jiki yana fasowa daga goshin shi, yini wanda ake tsananin sanyi, sanyin da ake kiran shi jaura. Wahayi yana sauka amma goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faso da jiki saboda tsananin wahayi, saboda nauyin sa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace inna sanuliki alayka qawlan thaqila. To shine anan tace fa akhadahu ma ya akhuzuhu min alburaha, abinda yake kama shi na tsanani kawai sai muka ga ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda alama ce wanda take nuna musu wahayi na sauka gare shi. Hatta innahu la yatahaddaru, hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al-jumani min al-arqi fi yawmin shati, take cewa har dai wato aka kai wato jibi take cewa na yaya daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda ka san wato gwal tace fi yawmin shati a cikin yini wanda yake mai tsananin sanyi, tace jibin da yake zuba daga jikin shi yanda ka san misali gwal yana daga kuma alhadi yini ne wanda yake mai tsananin sanyi. shine tace falamma surriya ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sanani, ma'ana wanda yake samun shi lokacin da wahayi yake sauka, kenan wahayi ya gama sauka. Aisha tace wa huwa yadhhak, sai ga manzon Allah yana kirkirewa da dariya, yana dariya. Dama ita dariya ɗaya ne daga cikin abubuwa biyu yake janyo ta, amma wani abu wanda yake faranta zuciyar mutum, abu wanda yake na murna, ko kuma kasancewar wani abu wanda yake na al'ajabi, abin da yake kayatar da mutum. Ta ce fa kana awwala kalimatin takallama biha an qala, ta ce farkon kalima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zance da ita bayan an gama wahayi, kawai shi ne manzon Allah ya ce da ni, ya Aisha ihmadillah, ya ce ya ke Aisha ki gode ma Ubangijinki, gode ma Ubangijinki, faqad barra'aki Allah, tabbas Allah ya kubutar da ke game da abin da ake tuhumar ki da shi. Qalat li ummi, tace mahaifiyata sai tace da ni, umi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, ta shiki iski manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ki gode masa. Tace fa qultu la wallahi wa la aqumu ilayhi wa la ahmud wa la ahmadu illa Allah, tace wallahi bazan tashi ba in je gun sa, kuma bazan gode ma kowa in banda Allah da ya halice. Anan kenan kaga wato al'amari nan ana karanta da duk abin da ya same ka, to ka tabbata cewa wannan ni'ima ce daga gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan wankewar da Allah ya mata wannan ni'ima ce wadda take mai girma, wanda kuma ba wanda ya cancanta a gode ma in banda shi. Ita anan mahaifiyarta tana ce mata ta tashi ta iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan ta gode masa akan wannan al'amari. Ita kuma Aisha ta san wane ne ya cancanta a gode masa a farko, shi ne Allah da ya halice ta, domin wannan ni'ima ce mai girma daga gunsa. Shi ne ta ce la wallahi la aqumu ilai, ta ce wallahi ba zan tashi ba zuwa gare shi, wala ahmadu illa Allah, kuma ba wanda zan gode ma in banda Ubangijina. A lokacin nan fa anzalallahu ta'ala, Ubangiji ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi na cikin suratul Nur, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suka zo da wannan yankin ƙarya, Ubangiji ta'ala yace usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikin kuku ne, wasu ne aka samu daga cikin ku suka zo da wannan zanci. La tahsabuhu sharran lakum, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi zaton cewa wannan kazafi da aka ma Aisha cewa wani sharri ne da mugunta gare ku mu'mini, bal huwa khairul lakum, Ubangiji ta'ala ya ce kusan da cewa alkhairi ne gare ku, alkhairi ne gare ku. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke bayani game da wanke Aisha game da abin da ake tuhumar ta da shi. Dan haka magabata akan waɗannan ayoyi suka ce duk wanda ya tuhumci Aisha da wannan zance na kazafi da aka mata bayan wannan wankewa da Ubangiji ta'ala ya mata, to tabbas babban kablasir ya hau kan shi ya kafirta, domin ya karyata Al-Qur'ani. To wannan yana daga cikin abubuwan da ya kafirtar da Rafida, su ne wanda ake kira ɗan Shi'a, saboda su har yau Aisha Allah ya kara mata yadda abunsu a matsayin karuwa take, waliyazi billahi, har yau wannan kazafi da aka ma Aisha su a wurinsu abu ne wanda yake tabbatacce. Don haka su Aisha da Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato a matsayin wai mazinata suke abunsu, waliyazi billahi. To shi ne suka ce duk wanda ya jefi Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita, tunda a ƙarshe a cikin ayoyin Allah ya ce al-khabisatu lil-khabisin,
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سيئة أولئك مبرؤون مما يقول الله يا كبتت عائشة كما دا أبن دا أكي فتا أبن دا أكي تهم التدئيتا دشي أبنجي تعالى يا كبتت دئيتا دا أكس كتش دوان ديتهم تشيتا دا وانا أيك هيش دوان يا كافرت دنيا كريتا دا القرآن tace falamma anzalallahu hadha fi bara'ati lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi game da kubutar da ni game da abin da ake tuhuma ta da shi qala abubakar as-siddiq radiyallahu anhu mahaifina abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya fada wa kana yunfiqu ala misbah ibn usafa li qarabatihi bin wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya kasance shi ke ciyar da Misbah ibn Qusasa shi yake ciyar da shi yake shayar da shi yake daukan dawainiyarsa saboda wato kusacin sa da shi domin akwai zumunta tsakanin shi da Abubakar dan yar uwarsa ne Abubakar yake ciyar da shi yake shayar da shi sai yace wallahi la unfiqu ala misbahin bi shay'in abada ba'da an qala li Aisha yace wallahi daga yau duk wata dawainiya da nake dauka ta misda cin da sha da nake bashi yace wallahi daga yau na tsida har abada saboda abin da ya fada game da diyata Aisha shi misda shi ma ya tsoma bakin shi akan wannan al'amari talallabi ya ta dauke shi Abubakar ya rantsuwa yace daga yau duk wata dawainiya da yake masa yace ya daina فأنزل الله تعالى الله سي سوكر game da wannan fada ta Abubakar da yi Ubangiji ta'ala yace wala ya atali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Ubangiji ta'ala yace ma'abuta saura daga cikin ku da yarwa ma'ana wadanda suka ci suka raga suke da yarwa daga cikin ku Ubangiji ta'ala ya ce kada su yi rantsuwa na cewa ba za su taimaka ma wato waɗanda suke raunana da waɗanda suke mabukata saboda Allah kenan in har kana da hali kar ka yi rantsuwa ka ce kawai kai wanda yake mabukaci ba za ka bashi ba anan ana nihi da Abubakar Allah ya kara masa yadda akan rantsuwar da shi ne Allah ya ce wala ya atali ulul fadli was-sa'ati minkum an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah yace ma'abuta saura daga cikin ku ma'ana waɗanda suka ci suka raga was-sa'ati ma'abuta yalwa daga cikin ku Ubangiji ta'ala yace kada su yi rantsuwa cewa ba za su taimaka ma waɗanda suke makusanta da waɗanda suke mabukata saboda Allah Ubangiji ta'ala yace su yi rangwame su yi yafiya su kauda kai game da abin da aka musu sai yace ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum shi yanzu ba ku so Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma mashi kai ne game da bayin sa mu'mini da wannan aya ta sauka fa qala Abubakar Abubakar Allah ya kara masa yadda sai yace bala wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na ina fata ina kauna Allah ya yafi mu ya gafarta mu sai yace inni la uhibbu an yaghfira Allahu li yace wallahi ina so Allah ya gafarta mu faraja ila misbahi alladhi kana yujri alayhi kai sai Abubakar ya koma gudanar da abin da ya kasance yana ba misda na ci da sha take yake koma to dan haka wannan yana nuna in kai rantsuwa akan wani al'amari sai kaga mafi alkhairi game da wannan abin da kai rantsuwa akan shi to ka kariya rantsuwa kai ka fara ka je ka aikata wannan kuka samu rashin zuntuwa da dan uwanka kace ai wani daga yau ni da shi mun kare komai ba zan masa ba duk abin da nake mishi daga yau na tsira kuma na yanke zumunta tsakanin ka da tsakani na da shi daga yau ba ni ba shi to anan ci gaba da kyautata ma dan uwanka da ci gaba da sadar da zumunta shine alkhairi ko kuma rantsuwar da kai kaga kyautata masa shine alkhairi to anan sai ka karye wannan rantsuwa da kai kai ka fara kuma ka ci gaba da kyautata ma dan uwanka وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري عائشة الله إكرامتها يدى تجي منذ الله صلى الله عليه وسلم لوكا چند ونن على أمري يفارو نتهمر دعاكيم إذن يشغفهم ما ترسى زينب بنت جحش maza Allah sai yake tambaya ta yake tambayar ta game da al'amari na shin wai wannan al'amari da ake tuhumar Aisha da shi yaya yaya kike gani faqala sai yace ya Zainab ma alimti ma ra'aiti wai me kika sani game da al'amarin Aisha me kika gani menene ra'ayinki game da abin da ake tuhumar ta da shi faqalat Zainab sai ta ce masa ya Rasulullah ya manzon Allah ahani sami'i wa basari wallahi ma alimtu alaiha illa khaira take cewa wallahi ni dai ina famar in kiyaye ji na da gani na in dai game da Aisha ce tace wallahi ban san komai in banda alkhairi ban san komai in banda alkhairi qalat sai Aisha tace wahiya allati kanat tusamini tace a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya tace wallahi ita ce wanda take takara da ni tana jayayya da ni tana hamayya da ni game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ho wanda suke ja'isha suke takara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace fa asama Allahu bil wara'i a sababin tsantsanin karta jefa kanta cikin abinda bai dace ba Allah ya kiyaye ta to ina ga matan da suke ma ƴan uwansu wato mata kaza kayi kullakulla ta gaya ma mijinta cewa ai wanda ta yi kaza alhali ba ta yi ba alhali ba ta yi ba shine anan take in manzon Allah ya tambaye ta yake cewa me kika sani game da al'amarin Aisha menene ra'ayinki sai ta ce masa ahani sami'i wa basari tace ni dai ina kiyaye ji na da gani na in dai game da Aisha ne tace wallahi ma alimtu alaiha illa khaira ban san komai in banda alkhairi ba to shine Aisha take cewa wahiya allati kanat tusamini wato ita ce wanda take gasa da ni take hamayya da ni take takara da ni take jayayya da ni game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin matansa fa asama Allahu bil wara'i Allah ya kiyaye ta ya kare ta game da aukawa cikin wannan al'amari a sababin tsantsani da take kartaye abin da bai dace ba to dan haka a takaice wannan hadisi wato malam ya zo da shi domin ya nuna mana wato shine mata junansu idan suka adanta juna wannan za a karbi fadarsu idan mace ta ce ai wance mutum ne kirkice to kai tsaye za a dauke ta matsayin mutum ne kirkice adila ce kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambayi Barira dangane da Aisha mi ta faɗa masa cewa ta ya Rasulullahi Aisha yarinya ce karama wanda take mai karancin shekaru ta ce wallahi ni babu abinda zan iya aibanta ka da shi in har ma akwai abinda zan iya aibanta Aisha da shi kawai shine in ta dama dawo na yin gurasa kawai bacci sai ya dauke ta ta bar shi a nan a shayye kawai kaji su zo su ci maimakon a ce ta kauda ta adina to kawai sai ta bar shi kaji su zo su ci ta ce in ma akwai abinda zan iya aibanta ta wannan shi kuma a nan ita Zainab mi ta faɗa cewa ta ma alimtu alaiha illa khaira in dai dangane da Aisha ne ban san komai in banda alkhairi ba da haka shine malam kenan yayi babi babu ta'dilin nisa'i ba'dihinna ba'dha kenan adaltawar mata junansu da juna in suka ce wance ta kware ce to a matsayin ta kware take shine anan wato malam sai yake cewa haddathana fulaihun an hisham ibn qurwa an aishata wa abdullah ibn zubair mithla wato fulaihi ya rawaito wannan hadisi daga hisham ibn qurwa daga aisha kuma da dan uwansa abdullah da wato dan uwansa shine abdullah ibn zubair kwatancin wannan kenan riwaya gani ko ta Imam Suhri sai ce wa haddathana Fulayb ar-Rabi'a ibn Abi Abdurrahman wa Yahya ibn Sa'id an al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr misla ita ma wannan wata hanya ce ta daban kenan riwaya ta Fulayb daga Rabi'a ibn Abi Abdurrahman da Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma daga al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr wato kwatancin wannan hadisi babun إذا زكى رجل رجلا كفاه وقال أبو جميل وجدت منبوذا فلما رآني عمر رضي الله عنه قال عسى الهوير أبو أسى كأنه يتهمني قال أريدي إنه رجل صالح قال كذلك اذهب علينا نفقته قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء انا عبد الرحمن بن ابي بكر انا ابي هو ابو بكر رضي الله عنه انه قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك اطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم ما بهن أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه وطوانا بابي لواندك بياني كما دعا بني زورك مزان الله صلى الله عليه وسلم إدمت يتركك واني kafahu wannan tsarkakewa da ya masa tuta wadatu lafazin at-tazkiya shine yabo ma'ana idan aka samu mutum da yace ai wani mutumin kwarai ne mu ba mu san komai game da shi in ba alkhairi ba to shikenan an wadatu ba sai an nemo nabi ba shine yace idza bakka rajulun rajula idan wani mutum ya yabu wani ya ce aiwa da mutumin kwarai ya ce kafa wannan yabo da ya masa ya wadata kawai ba sai an buƙaci wani nabi ba shi ne ana malam ya zo da asarƙin Abu Jamila wato yana daga cikin tabi'ai Allah ya ji kansa yake cewa wajatu mabuza Abu Jamila yake cewa sunansa kenan Sunayi shine yake cewa wajattu mambuza yake cewa na samu wani yaro na tsinci wani yaro idan aka ce mambuza shine da wanda ake jefarwa wanda galibi mata idan sun yi cikin banza sun aihu sai su jefar da da tun a irin wancan lokaci abu ne wanda yake da dadi shine yace wajattu mambuza yace na samu da a yashi fannan ma ra'ani Umar lokacin da nazo da shi wajen Umar nace masa ya Umar nayi tsuntuwar da Umar da ya ganni kala sai yace asalu huwairu Abu Usa yace dan kogon nan fa ya kusa yazo wato da wani bala'i da wata musiba lafazin al-huwair tasgir ne na gar idan aka ce gar shine kogo kenan huwair wato dan kogo shine yace asalu huwairu Abu Usan ma'ana dan kogon nan ya kusa yazo da wani bala'i wanda wannan karin magana ne da su Larabawa suke yi kamar yanda al-Imam al-Asma'i yake cewa asalin wannan karin magana da ya taso wasu jama'a ne wato suka shiga cikin kogon dutsi domin su kwana suna cikin tafiya me za a yi kawai sai fandutsi ya faɗo wannan kogon sai ya kashe su gaba daya kenan wannan dan kogo ya zo da bala'i ko kuma suke cewa da suka shiga cikin wannan kogo domin su fake shigewar da suke kawai sai suka samu makiyinsu ashe makiyinsu yana ci gaba daya ya kashe su to shine suke sanya wannan misali suke sanya wannan karin magana wato game da duk mutumin da ya samu wani abu wanda wato ya abuka kanshi cikin wani al'amari wanda ake jin tsoron wato karshen sa kenan misali mutumin da zahirin abu ana ganin cewa kamar lafiya kalau ne, ashe kuma a cikin shi akwai wani bala'i da musiba. Abinda ake jin tsoron hallaka ƙarshen shi shine kenan ake sanya, wato ake amfani da wannan karin magana. Ko kuma suna cewa asali game da wannan karin magana akwai wata mata wadda ake kiranta Zabba, wadda ta kashe ma wani dan uwa wanda ake kiran shi Kasira. Lokacin da ta kashe dan uwan shi Yazima Al-Abrash, to shi Kasir ne za a yi, akwai dan yar uwar shi wanda aka kashe, shine Amr kenan, dan uwan dan yar uwar shi wato Yazima Al-Abrash. Sai suka haɗe kai da wancan Kasir kanan wanda aka kashe, dan uwan wanda aka kashe, sai ya ce masa zo yanke hanci na, ya sa takobi ya yanke mishi hanci. Da ya yanke mishi hanci, me za a yi? Sai ya gudu wajen ita wannan mata wadda ta kashe Yazima. Kenan shi ya yi gudun hijira ne domin ya je ya samu mafaka a gunta, kar shi Kasir ya je ya shafan sa a kanshi, shi ne sai ya gudu wajenta na ta bashi mafaka. Shi kuma wani makirci ne suka kulla domin su shafan sa a kan kashe wannan ɗan uwansu da aka yi. To lokacin da ya yi sa yana nemi mafaka a gunta, sai ta yarda da shi, ta amince mishi, ta ɗauke shi a matsayin baranta ne, tana ba shi kayan kasuwa, sai ya je ya ci kasuwa, sai ya kawo riba mai yawa. Kullum in ta ba shi kaya, sai ya je ya ci kasuwa ya kawo riba mai yawa, take amince masa akan haka. Wata rana kawai sai ya zo da dautun raƙuma bayan an ci kasuwa. Tun daga can ta ga raƙuma takin da suke sannu-sannu suke, bayan da suka saba ba da alauce da kaya. Shi kuma me za a yi? Ashe a cikin wannan lautu wasu mazaje ne da makammai. To shi ne da ta hango wannan ma, sai take cewa Asal Guwairu Abu Usal. Da suka zo aka shigo da wannan lautu, kawai mazaje ne suka fito da makammai suka gama da ita akan shan fansar da ya yi akan takashi wato dan uwan mahaifiyar shi, shine Yazimatul Abrash. To daga wannan lokaci ne suke wannan karin magana, suke cewa Asal Guwairu Abu Usal. To Umar ya faɗi wannan kalima ga shi Abu Jamila, kamar Umar yana tuhumarsa da cewa dan shi ne ya zo yana son ya kore dangantar shi daga shi, kenan ya ce tsunto shi ya yi, kuma tuhumarsa ne yake. Shi ne yake cewa ka annahu yattahimu ne, ka ce Umar yana tuhumata ne da ya faɗi wannan karin magana Asal Guwairu Abu Usal. Kala Arifi ya ce barumin Musa ya ce, shi ne in aka ce Arif shi ne mai unguwa, shi ne ya ce kala Arifi ya ce mai unguwan Musa ya ce innahu rajulun salim, in dai Abu Jamila ne ya ce mutumin ƙwarai ya faɗa ma Umar. Kala kazalika, Umar ya ce haka kamar yadda ka faɗa, ya ce ƙwarai kuwa. Umar sai ya ce ma Abu Jamila, sai ya ce ta zahabu a nai nana faƙatu, tafi wannan ɗa da ka zo da shi, mu za mu ciyar da shi, mu za mu shayar da shi ɗa ne, an gane ko? Don haka in aka tsinto ɗa wannan ciyar da shi da shayar da shi, wannan yana kan gwamnati kenan, baitul mali kenan. Abinda muke so mu gane, ainihi gidan marayu da ake yi ba a bari cewa sai wata ONG ta zo ta yi. Asali nauyi ne wanda yake akan hukuma. Shin mu gwamnatinmu tana da gidan marayu? Babu gidan marayu. Gidan marayu asali kenan abu ne wanda yake kan hukuma. Duk wani wanda ɗa da aka tsinto da wanda yake maraya, babu wanda yake ɗaukar nauyin shi, to can ake kai su. Gwamnati take ɗaukar nauyin su da komai. Shine dan haka Umar ya ce idhhabu wa alaina nafaqatuhu, ya ce tafi, cin shi da shan shi a kan mu yake kuma ɗani, alwalaicin shi kuma naka ne. Kenan kai da ka tsinto shi, kenan kai ne naka, kai ka fi kusa da shi. Amma cin shi da shan shi abu ne wanda yake kan mu da ɗaukan ɗawainiyar shi. A shahida a nan, shi mai unguwa mu ya faɗa game da Abu Jamila lokacin da Umar yana tuhumarsa cewa innahu rajulun salih, ya ce mutumin ƙwarai ne. Umar ya jinjine shi ya ce kazalika, kamar yadda ka faɗa fa, ya ce ƙwarai ku haka ne. Umar sai ya ce to je ka, mun karɓi wannan ɗacin shi da shan shi na kanmu, kuma kai ne alwalinsa. to shine anan mallan sai yazo da hadisin Abu Bakra shine Harith ibn Nufay Nufay ibn al-Harith Allah ya kara masa yadda yake cewa afna rajulun ala rajulin inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wani mutum ya yaba wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzon Allah yace wailak yace kai cinka qata unuka sahibika manzon Allah yace ka salima dan uwan kauya ka salima dan uwan kauya qata unuka sahibika manzon Allah yace ka yanke ma dan uwan kauya saboda shi ba a san a yabi mutum a gaban shi yaban mutum a gaban shi yana haifar masa da jiji da kai kuma an gane ko yakan haifar masa jiji da kai dan haka anan aka ce sai in an abu to an tabbata mutumin ba zai rudu ba to shine ma yake halatta ka yabi mutum a gaban shi amma yaban mutum a gaban shi baya halatta in har zaka yabi mutum ka yabi da kaimin shi bayan idan shi to shine anan da yayi yabi wani mutum a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa kayan kima dan uwan kauya kayan kima dan uwan kauya sai da manzon Allah ya ta maimaitawa kun ma kala sannan sai manzon Allah ya ce da jama'a man kana minkum madihan akahu la mahala duk wanda ya kasance daga cikin ku me yaban dan uwan sa ne la mahala ban makawa sai ka yabe shi kana ganin abin ya zama dole manzon Allah ya ce fal yaqul ahsibu fulan kawai iya abinda zai faɗa ya ce ina zaton wani dai kaza ne ina zaton wani mutumin kware ne wallahu hasibuhu Allah shine masani game da wato goyayyen al'amarinsa kenan shine zai binciki goyayyen al'amarin shi a gobe kiyama ni dai a zahiri abuna dai mutumin kware ne shine yace ahasibuhu lana sai dai yace ina zaton wani mutumin kware ne amma ba zai yabe shi ba haka kawai kai tsaye sai yace wallahu hasibuhu Allah shine mai binciken koyayyen al'amarinsa wala uzaki ala Allahi ahada ni dai bazan tsarkake kowa ga Allah ba in ce wani mutumin kwarai ne wani kaza ne a'a ina zaton wani mutumin kwarai ne ina kyautata zaton wani mutumin kwarai ne ahasibuhu kaza wa kaza in kana ya adamu zalika min abubuwan da ka sani game da shi to wannan ba laifi ka faɗa ka ce ina zaton wane dai mutum ne mai amana wane dai mutumin kwarai ne wane mutum ne mai gaskiya wane dai abubuwa na zubar da mutunci ba a san da shi ba abubuwan da ka sani ka faɗa wannan ba laifi ba ne amma duk abin da baka sani ba abin da ya buye na ka ce a wane ai kawai yardadde ne amintacce ne ina zaton ina kyautar zaton wane amintacce ne me yasa saboda wani al'amari wanda zaka iya tuhumar shi bai taɓa bayyana ba kenan ba za ka yanke hukunci ba kawai sai dai ka ce ahasibuhu kaza kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a nan sai ce wallahu hasibuhu Allah shine mai binciken koyayyen al'amarinsa sai ce wala uzaki ala Allahi ahadan ni dai ba na tsarkake kowa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa wato idan wato kenan akan wadatu da yabo wanda yake na mutum daya in mutum ya yabo mutum kenan wannan akan wadatu da shi anan abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkari saboda a gaban idan shi ne yabo wannan kin amma dan haka a bayan idan mutum ka ce wani mutumin kwarai ne to wannan shikenan an wadatu an dauke wannan kuma iya abin da zaka faɗa ina kyautata wani dai mutumin kwarai ne ni dai ban san shi ba da wani aini kamar yanda ya gabata wala a'lamu alaihi illa kai kada da cewa wasu daga cikin magabata irin ma al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Malik su sun tafi akan cewa sai an samu wato mutum biyu tsarkakewa ta mutum biyu inda an samu mutum biyu to za a iya karba amma mutum ɗaya ba za a karba ba to wannan dai dalili ne wanda yake nuna mutum ɗaya akan iya karba in ya yabi mutum wasu malamai cewa su kai ma sai ma mutum uku na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.